أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقباب فريد داري على الإطلاق حاتم الهتميني أبو إسحاق على جبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائد وفاري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد سدد الله لنا ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزياء أهل الله من يوم أهلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والفعل في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان دليد التمانين دا أكو أشكن رماه لتافن شو مر الفوتي الله كشاهد مؤمن كيسان الأواني بجاه رسول الله منا مغانا أكن ولاية خاصة دا ولاية أما دا ولاية خاصة الخاصة دا كما أما وكسان حكني منشغا ولا ما سيبتا وزهارا لما سبت وزهارا لوكتن دا أمن دي تبتا يبينا والتوضاها يقاربوا دعا مما تقدم في هذا الفصل أبن دي قباتا أجكم وانم فصلي أن شيخنا سيدي أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وارضاه آنا به آمين يناتشوا هو حاتم الأولياء شيني دي حاتم الولاية حاتم الأولياء كنا كما أن جده صلى الله عليه وسلم هو حاتم الأنبياء كما أن كاكنسا شيني حاتم الأنبياء سبت فضله فضلا شوت جانيا تبتني على جميع الأولياء كان دكان ولي بعد أصحاب رسول الله بايا صحابة من ذا الله كذن بايا با أنا إهتساس سو أي حير القرون كرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم to ana magana akan sahabban manzo Allah su an gama yawa jonin abinda za a yi kowa zai samu abu ne daga sahabban manzo Allah domin ai a cikin sahabban manzo Allah an sani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sahabbansa hayrul quruni karni kenan to kaga sahabban manzo Allah karnin da akai manzo Allah yake ciki mutane 120,400 ne asalin mutanen da suka zama sahabban annabi Muhammad 120,400 sune adadin sahabban manzo Allah babu ƙarin daya yadda malamai suke magana duk wanda aka cika to an cika da su ne yawa to anan kaga tunda an fifice su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kan sahabban manzo Allah law anfaqtum misl jabal uhud zahaban da ɗaya daga cikin ku wanda ba sahabi na ba zai ciyar da misl uhud zahaban zinari ya ciyar da zinari kaman tudun dutsen Uhudu ma balaga muddihi ba zai kai aikin alherin da ya kai mudun sahabi na ba wala nasifuhu ma rabin mudun ma ba zai auna ba a rayuwarsa gabaki daya duk abin da yi rabin mudu ba zai kai ba amma fa ya ciyar da dutsen Uhudu a matsayin zinari dutsen Uhudu kuwa tsayinsa sama da ƙasa abinda yake ƙasa ya ninninka abinda yake sama wajen girmansa sannan fadinsa ya yi kusan kewaye Madina ne mai fadinsa saboda yana da tsayi a kwance a haka dutsen Uhudu ya zai tafiyan milamilai wajen tsayinsa milamilai wajen tsayinsa shigo milamilai wajen tsayinsa to a haka abinda yake faruwa kaga mutum sai gane menene a kuma zinari fa zinari a ce Allah ya mai da dutsen Uhudun ya zama zinari to kai ka ciyar ma dama kai ba sahabi na bane to baka auni mudu dina na sahabin ba kai ba ma mudu dinsa ba nisfu rabinsa ba ka auna ba kuma duk wannan kai aikin alherin saboda zatin Allah to akwai abin da yafi zinarin ne misali to a hakan aka kawo sai ya ce to sannan manzo Allah ya ce sahabaina su ne mafi alhairi in dai ba annabawa da mursalai ba saboda haka kaga ya ce ba da ashabi rasulullahi an fitar da sahabban manzo Allah ba sa ciki saboda haka in kana magana karkace a ai hadda sahabban annabi a darikan tijaniya ba haka ake nufi ba hadda sahabban annabi ba haka bane an riga an cire la'ana fadaluhu ala awliyai hina izin to fadalan shehu tijani alal awliyai akan wali hina izin a wannan lokacin ka fadalul hatimil anbiyai sallallahu alaihi wasallam ala jami'il anbiya'i kamar yadda manzon Allah ya fifici annabawa haka shi kuma hatimul awliya ya fifici waliye yawa wala ma kana al'amru kadhalika yanda al'amarin ya zama haka fa in shakka annal fadala idan kai kokanto cewa wannan fadala fala za da Allah ya bayar wa halin ɗariƙati ala gairihim akan wasunsu wanda ba 'yan ɗariƙan tijaniya ba min ahalin turki hazil millatul muhammadiyya wanda duk sauran suna cikin ɗariƙan wannan millaci ta muhammadiyya ya kuna ka fadala hazil ummatul muhammadiyya ala jami'il ummatil anbiya sai bambancin kaman al'umman manzon Allah ne al'umman mazalla da sauran al'umai ai duk su ma sun zo a kan kujerun wasu annabta ne amma kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi me dalili ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar haka ne to wannan horon da komai to shine ai luinal ladina kafaru wa la lisani dauda wa isa ibn maryama zalika bima asawwa kanu ya ataduna kanu la yatanahuna 'anil munkari fa'aluhu labisa ma kanu yafalun banu isra'ila annabawan da suke banu isra'ila ai su suka cewa annabawa larabawa guda biyar ne hudu salihu shaibu uludu annabi muhammadu wannan sune annaba guda biyar ne annabawan larabawa salihu shaibu salihu akwai abin da ake kira arabul ariba akwai arabul ariba akwai arabul musta'araba a arabul ariba akwai arabul ba'ida akwai arabul musta'araba arabul ba'ida sune na farko daga cikin larabawan farko sai arabul ba'id arabul ba'ida sai arabul ariba sai larabawan na biyu sai arabul musta'araba larabawa na uku wannan shine su kafto arabul musta'araba domin annabi ibrahim shine aifi annabi isma'ilu sai aka samu aure tsakanin annabi isma'ilu dan annabi ibrahim zama da jurhum shine auren larabcin ya dawo shine arabul ariba amma annabi ibrahim ba balarabe bane amma kuma gashi annabi isma'ila dansa ya zama balarabe saboda garin da aka haife shi to wannan shine asalin abun wallahu alam to kaga alajmil ummul anbiya alayhim salat kullum min Allah ta'ala dukkan su daga Allah suke afdalus salati wa azkas sal kama sayati bayani zalika kama inda bayanin wannan zai zo insha Allah fi akhir hadha alfasl a ƙarshen wannan fasalin hali in zaka ko zaka je sai ka dawo na sani da to ka same ni karfe daya insha Allah ya amin da annabi Allah wa fasl fadli fasli na fadala al muta'alliqi nabi wanda ya rata da shi shehu tijani radiyallahu anhu ardahu ana bihi wa fasl da fasli sababa tasmiyatu dariqati dalilin ambatan dariqarsa a dariqatul muhammadiyatul ibrahimiyatul hanafiyati da menene sababin a ambaci wannan dariqa da wannan dariqatul muhammadiyatul ibrahimiyatul hanafiya insha Allah ta'ala zai zo waya kafi zai isan maka fi ta'ayyidi zalika cikin karfafa abinda yasa aka ambace shi da wannan ma ta kadamin kauli shehu Mukhtar al-Kunti shine abinda shehu Muhammad al-Mukhtar al-Kunti ya ambata Mukhtar al-Kunti ana kafa dalili da shi a zamanin da aka haife shehu Tijani zamanin da shehu Tijani ya bayyana yana daga cikin manyan waliyai na duniya wanda ake ganin su kun bakadire ne to saboda ya ana taraqubin ayyam ana binciken ya shekarun yake a wannan shekaran ya abinda zai faru duk abinda zai faru a wannan shekaran ta al-Muharram masalan ko ba al-Muharram ba ta January duk malamai sun sani duk a harsashen su sun sani to kuma waliye suna ganin tangaran saboda za a yi kaza za a yi kaza duk da su sani suna sanin wannan Allah yana sanar da su bangaren ilimi ana sani bangaren rayuwa ana sani bangaren ilimi ana sani kuma Allah yana sanarwa saboda misali in an ce ranar yaushe ne al-muharram ya kama ayan sarana za ce rana kaza ne to ranan yaushe ne wannan abin ya kama ranan yaushe ne mu ce January ya kama za ce rana kaza ne to idan aka koma duk wani halittar duniya yana cikin wasama'i zatul buruji ne da buruji ake magana sai a ce ya kama ranan asabar misali asabar sai a ce to zuhal sunanta ta haɗu da me a ce ta haɗu da ƙarabu ko ta haɗu da ƙausu ko ta haɗu da jadu ko dalu ko da hutu ko da gashi nan dai mushtari ya duk abin da ya haɗu da shi to wayannan tauraron me aikin su wanda Allah ya yi su ko a ce muriha ta haɗu da surdan misali to malaman ilimin sai ce yau dare ya shiga lokaci kaza ne ka san lokacin su a zan turawa an hanci 12 to bayan 12 gari ya waye a larabci alfizar ne in yake to haka abin yake tafiya to duk abin da ya fito zai tafi ne a lissafin za a zubar da jini a wannan shekaran za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza duk wannan Allah yana sa ana ganewa a bangaren ilimi ma kuma da taurari da taurari ana ganewa to kaga ashe ana iya ganewa a bangaren Allah sahabu waliyan Allah su kuma tangaran suke kallon abu to a wannan shine ake ganewa lokaci kaza in ya zo duk shekara duk wata duk kwana duk awa an san wa'innan taurarin suke amfani yanzu misali ƙarfe nawa 12 da minti 4 ko da minti 5 yau wace rana ne kamar ne ko yau litini ne to tauraruwan kamar ne take aiki tauraruwan kamar ne take aiki shine a malaman hisabi in aka ce maka yau me yake faruwa wace rana ne ya ce maka kamar ne kamar ne to tauraruwan ranar litinin kenan to sai aka ce ƙarfe nawa ne rana take hudowa ƙarfe nawa rana take hudowa sai a ce ƙarfe 9 ƙarfe 6 da minti 30 misali don shi kenan to ka gani to ka gani to mu ce ƙarfe 7 saura minti 13 ƙarfe 7 saura minti 13 kaga to sai a ce ƙarfe 7 saura minti 13 awa daya kaga ƙarfe 8 saura minti 13 ta gama aikin ta tana yin aikin awa daidai ne to sai sai ta koma zuhal kamar shamas zaharatu udaridu kamar to kaga zuhal kaga zuhal ita ce ta biyu sai mushtari ta uku sai muriha ta hudu sai shamas ta biyar sai zaharatu ta bakwai sai ta shida sai udaridu ta bakwai ko sai kamar sai ta dawo to kaga inan aka duba yanzu awa nawa yayi to sai ga tana neman ta dawo kan lokacin ta kenan za ta maimaita aiki so biyu da rana ta koma gidanta kenan, to tana cikin sharafinta a cikin abubuwa. To wayannan abubuwan haka suke tafiya, kuma haka Allah ya shirya abun, kuma ba canji, ba canji shine ai najmu din kenan, shine taurarin da su ne wabi ya ta dun. To da shine ake abubuwa da yawa. To wannan malaman hisabi wanda suke hada manazil da duk abubuwan da za yi da su ne ake san, ake sanin wannan ilimin. Bangare ne mai zaman kansa, mai zaman kansa kuma mai cin lokaci. Bangare ne mai zaman kansa. To sai yake cewa waye ka fi ta aidi zalika mata kadam min qawli shaykh Mukhtar al-Kunti, inna qarna allazi fihi qudubul maktumi. To qarnin da aka samu qudubul maktumu a ciki, wal barzakhul matumu, da barzahi al-makhtumu abun cikawa, wal khatamu al-muhammadi al-ma'lum, shine khatamul muhammadi al-ma'lum Shehana Ahmad ibn Muhammad Tijani. Shehu Shehu Tijani shine yazo a wannan karni. Radiyallahu anhu wa ardahu an abi. Wa zalikal qarnu, donin wannan karnin ko qarnus sani ashara min hijriyati, shine karni na 12 na hijiran Annabi Muhammad. Allah sahiba Abdul Salatu wa Assalam. Yushakil qarni, yana kama da karnin manzo Allah. Shine ma'ana sullatun min al-awwalina wa sullatun min al-akhirina, shine maganan hadisi manzala hayr hazil ummatu awwaluha wa akhiruha. An gane awwaluha wa akhiruha, hayr hazil ummati awwalaha wa akhiruha. To wannan sune kaga awwaluha wa akhiruha. Ai yanzu kowa ya yarda, ko baka ma san komi ba, ka san ana nadewa za yi tashin kiyama. Tashin kiyama ya zo ai, ko mutun ya shirya ko bai shirya ba, yana cikin zuri. Saboda duk alamomin da ake magana na tashin kiyama duk sun zo. Yanda baka zato kai dai baka jin karatu, ko ba baka san karatu ba, to shine ba za ka san me yake faruwa ba. Amma duk wannan rikicin da za a ake na Gulf din da komi da komi, manzo Allah ya faɗe shi, ya faɗa da abin da zai faru akan Russia, da duk manzo Allah ya faɗa, da yakin Gulf da aka yi duk manzo Allah ya faɗa. Kuma ya faɗi dalilin akan me za a yi, ya ce za a yi akan Zahabul Aswad, kuma akan fetur ne, shi ne kuma Zahabul Aswad ne, don manzo Allah ya faɗa. To kaga kenan, idan mutum ya zamo bai sani ba, to bai sani ba, ba babu ba. Yanda mushakalan yake kenan, min wujuhin, ta fuskoki, awwalaha, daga cikin farkon fuskar Annabi Khatimul Awliya. A wannan zamanin akwai Khatimul Awliya, ranan yaushe ne akwai Safinatu Sa'ada, an turo mun da shi Umar al-Futi, an zo mun da shi, an turo mun da shi kuma. Sai na ga rasuwan shi Umar al-Futi, a rasuwan Muhammad Bello da Shehu Tijani, shekara 23 ne bayyaratan da Muhammad Bello da shi, shekara 23 ne, domin Shehu domin ya rasu hijira na 1253. Shauci ya ne kuma ya rasu 1230 daidai, an haife shi 1150, ya shekara 80. To kaga shekara 80 To shi kuma Sheikh Muhammad Bello ya rasu hijira na 1253 ranan nake wani mukarana da nake duba akwai wani littafin wannan Sheikh Umar al-Futi ne ya yi shi Safinatu Sa'ada to sai littafin ya zama akan 20 ne dango ɗaya ke bayarwa sai ya yi mata dango haka ya tafi da ita 20 ne ce amma baiti ɗaya ke ɗauka sai ya ƙara mata abu ya ta yi su tafi tare ba takamisi ba ne ya fi Allah ce mai kemu to a nan ne nake ga na fi wayannan mutane amma sai ka rasa a wani lokaci suke aikin wallahi Allah sa mu gama lafiya to haka kama annabi karni kama a karnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatimul anbiya manzo Allah shine hatimul anbiya to sai zama karnin shotijani hatimul wulayati shi ma karni ne asani nabi anna atba hazal waliy al mujaddid mabiya wannan wali wanda aka manta jadidi da hatimu yad'una ila alkhairi yana kira zuwa ga alkhairi wa yamuruna bil ma'ruf suna yana horo da kyakkyawa wa yanhauna anil munkar yana hani ga munanan aiki wa yasariuna fil khairati suna gaggawa cikin aikin alkhairi kama anna asaba zalika an-nabi kaman yanda sahabban manzon Allah al-khatimul mahi wanda yake shine khatimun nubuwa al-mahi al-kufra yamuruna bil ma'ruf a zamanin wa yanhauna anil munkar suna horo da kyakkyawa suna hani ga muna wa yu'minuna billahi wahdahu sun ba da gaskiya da Allah shi kadai wa yujahiduna al-umama balla kuma suna mujahada da al'umma abalatu wanda suka bace kama anna haulai to wayannan yujahiduna al'umma dalla suna mujahada da al'umma bacecciya murace naga ta salkafe ni shekaran jiya na muna ta wasan kura da ita insha Allah na ko na yawa wani dariya ne yasa na'am wajahiduna al-umamu bala kun san asalin wannan yaki da manzo Allah yujahiduna al-umamu bala manzo Allah wannan kalman da kuka ganta ma'ananta ana muja ana yakin al'umma wanda suke batattu to abin da ya faru annabi Muhammad bai kashe bai yaki wani ba shi ne manzo Allah Allah ce wanzir ashiratakal aqrabina ka fikira mutanenka wanda suke kusa da kai ka sanar da su Allah ne turo ka ya kira su ya sanar da su a Jabal Ubaisi yace Allah ne ya sanar da shi ya kira shi ya ce shi ga abinda suke ga abubuwa albarka za ai kaza to sai aka bi shi sai wasu suka ja hushin dan me za a bi shi ya bauta wa Allah wato ana bautan gumakansu da Lata da Uzza da Manata a daina ganin girmansu yana yaro ya zo ya karbi ya yi handi oba ya kwace shi ya zama shi ne babba kaga hasara ce to wannan sai wanda suka bi manzo Allah sai su kuma suka ce to su suna tare da manzo Allah sai aka ce to ya kamata manzo Allah zai zama musu barazana saboda haka a kawar da shi ko a halaka shi ko ya fita daga garin to wannan shine dalilin meeting din da aka yi a darin Nadawa wanda babban malamin yazo shedan yace yazo daga garin nan mai suna Najadu ya ba da shawara aka ce to ai sha abinda aka yi tsari ba a san wani yazo ba dan maka ba ya shiga cikin meeting din su sai ya gaya musu dattijo ne amma yana da fikiran da zai bada sako wanda sakon zai amfanar da yazo sai ya zama shugaban taron shedan kenan sai ya ce dattijo yazo a siffan dattijo ya ce me kuke shirya aka ce a muna son a daure shi a bayan dabba a kora shi shiga daji a daure shi yana ba zai iya ba kishin ruwa ya kashe shi sai ka ya a zauna ai wani wasu wanda suke so ne daji su kwance shi suka ce ga abin da za yi aka yi ta ba da shawarwari ya ce shi abin da yake gani a haɗo ƙabilu na Larabawa in aka haɗo ƙabilun maka gabaki ɗaya sai a zo gidan manzo Allah sai a mar bugu ɗaya amma kowane gida a ɗauko jalidai masu saboda al'umman ƴan uwansa ba za su iya yakan Larabawan ba za su iya yakan su gaba ɗaya ba to ai masa wannan sai aka ce wannan yayi wannan yayi to wannan dalilin shine dalilin neman fitan manzo Allah daga Madina daga Makka sai an gama wannan an shirya komai shine manzo Allah aka sanar da shi to wannan fitan shine dalilin da yasa wanda suka yi imani da sayyidina rasulullahi sai aka ga su kuma suka ce sun tsaya duk abin da zai faru sai dai ya faru in ko ba haka ba wallahi tallahi in dai a tabbin manzo Allah ne akan a tabbin manzo Allah gara su kare shine ummi wa abi fida'un laka da uwata da ubana na sa su fansa ne a gare ka in wani abu zai taba ka ya rasulullahi to gara mu kare dan kar abin ya taba ka wannan shine kare manzo Allah shine wajahiduna al-umma dalla su kuma wancan masu gidajen su ne suka sa su wasu ba su san komai ba ma aka sa su dole sai sun yaki manzo Allah aka cusa musu su yaki annabi kawai ayi ta ta kare to kaga wannan shine ainihin rikicin to kama anna haula'i su wayannan al'umman na yanzu wannan karni na allazi yushabiha karnar rasulu sallallahu alaihi wasallama yujahiduna nafsa su kuma suna mujahada ne akan nafsu wama ubari'u nafsi inna nafsa la amarata bisu illa ma rahim rabbi to su kuma suna kokari akan nan ne kaga nafsu wala hawa washaitan da nafsu yakin zuciya yafi yakin da zaka doke dan uwan kai doke ka yakin zuciya ka yaki zuciyanka su sabon manzo Allah su an yi musu wannan sun samu tsarkaka dan in ka zo zaka ce kana ganin manzo Allah kana kinsa amma kafin ku haɗu da shi sai ka je a lokacin inda manzo Allah zai ce kaje ka kashe babanka da zaka kashe amma da ana ganin sa wani li misali wata rana sayyidina rasulullahi yana daikin Kaaba sai ga wasu larabawa guda biyu sai suka zo sai suna magana a cikin zuciyarsu kaga wannan fa wai shine yake mana barazana wanda ko kaza ba zai iya tsortarwa ba shine wai yake mana barazana yake na jin dai alhakin abin ya kama ni sai suka matso kusa da manzalla sai ya shauka a kunne yake yana bakin sai ce na ji kuna magana ta daga can ka ce ba zan iya tsoratar da kaza ba sai nuna masa dantsansa sai ce wai to na yi magana a cikin zuciyata ne ɗayan na kusa da ni ma bai sani ba wallahi tun da ka ji a zuciyata na yi magana amma ka ji ya ce ashhadu annaka rasulullah ka gani kaga lokaci guda aka cire ma dukkan fitina akwai wata tsohuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tana tafiya sai ya ganta da kaya sai manzo Allah wuf ya karbi kaya sai dora a kansa ya ce mu tafi ta ce a ba yaro ya ce mu je in raka ce baba misali ya raka ta sai tana tafiya sai yana cewa kai yaro ashe akwai irin ku a maka yara masu albarka haka to barin baka labari laqad zahara fi rajulin fi makkata rajulun yadda in nabuwata fallatu sadiqu wa la tudihu akwai wani mutum ya bayyana a maka nan wai shi annabi ne karkabe shi na ma nasiha karkabe shi kuma karka yadda da shi sai ya ce awa ta'alimin man ana ya amatullah mai wa Allah kin san ni waye sai ce man anta kai waye ya ce ana Muhammad ibn Abdullah ni ne Muhammad dan Abdullah ya ce anta kai ne ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kaga dan kankanin lokaci sai aka gusar da nafsu da hawa da shaydan gaba daya to irin wannan manzo Allah ya kakkawar a kirazan mutane lokaci guda ya kakkawar dai a lokacin akwai Umamata bin Asal a masallacin annabi yazo ya fitsari a tsaye da ya fitsari a tsaye ha kaga yayi walaganci ne a masallacin annabi ai da sahabbai suka dadime shi suka daddaure shi aka yi gaban manzo Allah da shi manzo Allah ya ce me ya faru sai fitsari ya a masallacin mu sai ya ce manzo Allah sai ya ce sake shi ku sake shi ku kwance shi aka kwance shi sai ya ce a Umaru a sai ya ce ka ci abinci kuwa inji manzo Allah wanda aka daure fa ana nema a kashi manzo Allah ce ka ci abinci kuwa yace ban ci ba yace a ka masa abinci yace kai laifin ne haka akan fitsari yace me ya hana ku an tajzibu zubaban min dalwan min al-ma'i ku ebo ruwa kawai ku kara ba shikenan ba sai daga jin haka ya ce to ashe mutum ma haka yake ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah so irin wa'innan to mazalla bai yaki kowa da niyya ya kashe shi ba bai yaki kowa ba a su ne suka yaki manzon Allah dan su kashe manzon Allah sai mazalla ya ce to maimakon a kashe shi shi kan bari ya difa'i shine ya tsare kar ya bari a kashe shi ya tsare shine abokanansa suka kewaye shi akan kar a bari a taba manzo Allah. Wannan shine dalilin li'anna nabiyul hashimin dara magaza balai sadda udwanan to udwan din kenan waradda balala to shine radda balala batattun shine wannan abin da ake magana ina ganin an gane ko an ji duka biyu to haka abubuwan suke to wannan shine idan mutum a zamanin hatimul wilayati kuma kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawa sai ce kamana haulai su kuma wannan mutane jahiluna nafsa wal hawa suna mujahada ne da nafsu wal hawa wa shaytan da shaytan su suna gogayya ne ya za a cire ya a zamanin duk wannan tarbiyyar da muke ya za a yi ku koma irin zamanin sahabban manzo Allah ne shine tarbiyya ta dariqa fa abinda ake nufi da tarbiyya ta dariqa shine zaka ji la tata'allamin iza ra'aita izayatal khalqi liza hulikta ajral aza anhum li alla tarkana ilay balil ilahi farkana ai idan ka duba kaga abun la tata'allamin iza ra'aita izayatal khalqi idan mutun ya cuce ka in aka zo a gaura mamari sai ce Allahu akbar dama ashi Allah yayi ina daga cikin wanda za a doke ni a yau to sai godiya wa Allah wannan shine kar wani ya zo ya ma wani abu kai zaton ya cuce ka a bai cuce ka ba an rubuta dole sai abin ya auku kuma abin ya auku kai ne da ka gaskata abinda Allah ya shirya a kanka wannan shine tarbiya wannan shine ake kira da tarbiya ka san Allah zahirin sa da batinin sa saboda akwai wanda ya sai da ke ka akwai wanda ya sai cuce ka akwai wanda ya sai ma wani abu sai Allah to in abin ya zo maka kaga ashe nafsu ake kashewa ka san Allah da irin wannan dabi'ar to shine iza ra'aita mazharul jamali la tadaga warda mazharul jalali mazharul jalali idan kaga Allah ya zo maka da lafiya to karka ce ai ka isa ni Allah ya maka haka ka saurara bacin rai da rashin lafiya da isa ni ko ta nan ka saurara wannan haka ne to kar sai ya same ka kai ta cewa kai baka da gata a wajen Allah ma kana kai kara ne wajen kana kai kara ne wa wahalitan Allah wannan baka yi zuciya ba wannan shi ake kira tarbiyyar da ake son yan dariqa su zamu sun koma da lamarin su shi yasa Shehu Ibrahim ya fada yace idza talibta mataliban adimtahu idan ka nemi wani abu ka nemi abu adimtahu wa daruhu e dariyo ma daraitahu Allah ya san abin zai cutar da kai ne amma kai baka san abin da ka nemi zai cutar da kai ba yadfum ma yadurru ludufan minhu ubangiji zai dauke maka bala'i ludufan minu tausayi ne daga gare shi la tatahimna ilahana karka cewa Allah dan me na nema ba a bani ba fatazula sai ka tabi wannan shi ake kira tarbiyya dariqan tijaniya wannan ake sa mutane a kai dan ka goge dan ka samu manufa ka fita shi ake nufi da tarbiyya ba wai kaga Allah ban ga Allah ba ba shi yake magana ba ai ganin Allah na faɗa yi kwanan nan duk yaron da ka make shi insha Allah za ka gane ya gane Allah domin yana ihu zai ce wayo Allah sani ya ya gane Allah ne da ke shi kuma kai ne kai dukan kuma ba duk duniya ba wanda yace mun mushriki ko dan bai da hankali amma wayyo Allah saboda ya gane Allah ne saboda wallahu halaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice ku ya halice aikin ku to wannan shine ake kokarin a daidaita da tarbiyyarka ta dauki irin wannan abubuwa Allah ta taimake mu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce rajana min jihadil askari yakin da ake zuwa kamar yakin Hunain Badar Uhud Tabuka Handak gazuwa kaza 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 manzo Allah an dawo daga yakin da aka fi kowanne shan wahala shine Tabuka dan sha wahala domin sai da ya zamo tafin ruwa babu na nasha ruwa da za a sha babu saboda ga nisa ga zafin rana ba ruwa sai da sabai ya ka zo ka ce ya rasulullah ya kamata wajen sayyidina Umar a roƙi Allah ko kuma a soke raƙumi dan a samu ruwan da ke cikin reserve dan a yi addu'a manzo Allah a sha ruwan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce akwai wani saura wanda yake da sauran ruwa a hannunsa a cikin jakansa aka ce sai ce a kawo shine manzo Allah yayi haka ya tsoma yayi haka duk yakin sai da kowa ya sha ya gama ai akan wannan ne fa Musa lazi wayan kana Musa saqa qaumuhu ko uyuna min alma'i darb al'asa sai ce fa fi kati ahmadu kad fujirat uyuna min alma'i yawm az-zama to a cikin ruwa wani ruwa ne yafi kowane ruwa tsarki a duniya tsakanin ruwan zanzan da a cikin wannan ruwan duniya wane ne yafi kowane tsarki zanzan an gane ruwan da yafi kowane tsarki a duniya wane ne to ruwan da ya fito hannun manzo Allah yafi zanzan ai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi isma'il ne ya tona wancan wannan kuma annabi muhammad ne ya fito ai akwai bambanci to haka abubuwan suke ko mina annabi shi yasa sai manzo Allah ya ce rajana min jihadil asgari mun dawo daga jihadil asgari karamin yaki ila jihadil akbari mun koma babban yaki sai sahabbai suka ce ah ya rasulullahi duk bala'in da muka sha dinnan wannan wahalan yakin amma karamin yaki ne to ma jihadul akbari menene jihadul akbari sai ce jihadun nafsi wal hawa yaki da zuciyanka ka yaki zuciyanka da shedan da son zuciya to shine babban yaki to anan da mu tsaya insha Allah in Allah ya da wannan shine to in ko mutun ya duba sai kaga ashe yakin ka yaki kanka ka hana shedan samun tasarrufi a kanka shine ya manzo Allah yake cewa laysal qawiyyu bi sur'ati ba mutun ne ba karfi ne wannan ka daga mutun ka buga shi da kasa ba shine karfi ba walakin alqawiyyu man malaka nafsuhu inda lagarabi mai karfi wanda ya mallaki zuciyarsa lokacin fushi shine mai karfi amma dan ka dauki mutum ka buga shi da kasa ai kai aikin banza shehi namu Allah ya ji kansa yace ya mana imtiyani da mantani wata rana yace idan ka tashi zaka taimi masallaci kana tafiya masallaci sai wani ya kama ka da fada kawai wanka mamari sai nace wa shi nace haka kawai mare ni tsince wallahi zara sai yace to idan karama an tashi a sallah nace wallahi zara ma sai dariya yace kai ma hukaci ba haka abin yake ba nace wallahi za mu yi fada haka kawai mutun ya mare ni dai nace wallahi ba zan bari ba sai yayi dariya sai kai ma hukaci ba haka yake yace iyaka ina ce in ya mare ka ka dauke shi ka buga shi daga kasa yace nace eh ko hakan sai yace ai ba haka bane yace to shi dan shi ka daga shi ka buga shi da kasan ya hana ka samun sallan shine manufarsa amma in ka je kai sallan kaka da shi haka haka abubuwan suke gudana sai kai tsamanin kai sai kana zaton wani abu ka tunzura ka tashi ka zamo ashe papa lolo ne abun ba haka ake nufi ba Allah rufa shiri. Allah musalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima gurik wal khatim lima sabaga nasir al-haqq ilaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi miqdari al-azim salatan tamla wal azala wal abad az-zamana makana madrubatan fi kulli adadi ya dadi ma fi limka ya wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatih.
Na fatan dai ban yi ba.